Sa to kasa katsi tsakanin hukumar EFCC da tsohon gwamnati na jihar Kogi Haya Bello ya samu asali ne tun a ranar 18 ga watan Afrilun wannan shekara, inda hukumar ta bada sammacin kama shi a bisa zargin sa da karkatar da kudaden jihar sama da naira biliyan 80 lokacin da yake shugabancin jihar na tsawon shekaru 8. A baya dai babban kotun tarayya dake Abuja ita ma sai da ta bada sammacin kamo tsohon gwamnati da wasu mutum uku wanda take tuhumar su da laifuffuka 19. Tsohon gwamnati wanda har yanzu yake wasan buya tsakaninsa da hukumar EFCC don gudun kada ya shiga komarta tare da gurfanar da shi gaban babban kotun tarayya da ke Abuja don amsa caje-cajen da kotun ke tuhumarsa da aikatawa kwanaki 113 kenan ba ji durirsa ba ko sama ko ƙasa. Na zanta da wasu mazauna jihar Kogi wayanda suka shawarci tsohon gwamnan da ya bayyana gaban koliya don wanke kansa daga zarge-zargen da hukumar ta EFCC da kotu ke tuhumarsa da su ko don kare mutuncin siyasarsa nan gaba, suna mai cewa idan baka daka dauro ba jikinka ba zai yi kaikayi ba.
Sunana dai Abdullahi Usama wanda ke jihar Kogi Lakwaja. To ra'ayina akan maganan Yahaya Bello da EFCC a matsayin shi wanda muka yi alfari da shi a tsohon gwamnan mu na Kogi a inda ya shekara 8 akan mulki, bai kamata a ce da shi da hukuma suna sa in sa har yanzu nan ba, saboda mu yadda da ya Bello cewa zai iya zuwa kunan gaba neman takarar shugaban kasa ko wani abu dai a kasan, amma a ce har yanzu nan ana neman shi a maimako ya fito ya wanke kansa mu ma yan Kogi ma kan mu kasance a wanke yake, bangan amfanin guduwa ya yi na ɓoyewa EFCC ba. In ya saba kwan laifi ba yana da dama ya fito a matsayin shi na ɗan kasan, yana da inci, yana da lauyoyi da su kare shi.
Tunana Alhajin Dagi Yusuf ne, ɗan Kogi ne, ɗan Lakwaja ne. Wannan lamarin ni a ra'ayina a matsayin Yahaya Bello wanda ya gwamna shekara 8 a Kogi, ai ya kamata yayi ya mutu ta kansa ma ya fito, tunda hukuma ce take neman sa yazo yayi bayani ya fito don kare mutuncin kansa da kuma kare siyasarsa ta gaba, tunda wata rana zai sake fitowa, akwai neman senate, akwai neman shugaban kasa ma tunda ya taba takawa yana iya maimaitawa, amma mutuncin kansa da kuma siyasarsa akan wannan ya kamata a ce ya fito ya je ma ya saurari hukuma ji tambayoyin da za a yi masa, yana da lauyoyi da za su kare shi, sannan kuma sai a ci gaba da maganar yadda yake, amma bai kamata ya dinga boyewa ba, saboda komai daren dadewa in ya gabatar da kansa ya fi masa mutunci akan a ce an je an kamo shi.
Na samu zantawa da kakakin hukumar ta EFCC Mr. Dele Oluwale wanda ya ce wajibi ne tsohon gwamnati na jihar Kogi ya gurfana gaban kotu don wanke kansa daga zarge-zargen da hukumar ke yi masa na sama da fadi da kudaden jihar.
The issue of the former governor of Kogi State Mr. Yahaya Bello is an issue that the Economic and Financial Crime Commission.
Ya ce hukumar EFCC tana zargin tsohon gwamnan jihar Kogi Yahaya Bello da karkatar da kudaden jihar sama da naira biliyan 80, saboda haka ta neme shi ya bayyana gabanta don wanke kansa, amma ya ki a don haka ta sa a kamo shi tare da gurfanar da shi gaban kotu, kuma sau biyar kenan yake kin amsa gayyatar kotu, a don haka ya zama wajibi ya bayyana gaban kotu don wanke kansa daga zarge-zargen da kotun ke yi masa na karkatar da kudaden jama'a. Duk da kokarin da nayi na jin ta bakin kwamishinan yada labarai da sadarwa na jihar Kogi Kingsley Fawo ya Citira, na aika masa da sakon karta kwana, amma daga bisani ya aiko min da cewa a yanzu kan ba zai ce komai ba tun da yake magana na gaban kotu. Abin tambaya anan shine shinko tsohon gwamnan da aka fi sani da White Lion wato farin zaki a zamanin yana mulkin jihar zai ci gaba da bijirewa umarnin kotu ko kuwa karshe zai bada kai bori ya hau don wanke kansa daga tuhuman da kotun ke yi masa. Lokaci ne kawai zai bada amsar. Ahmed Muhammad Dan Asabe, sashin Hausa na muryan Amurka daga Lakwaja a Najeriya.